Mu shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Masu sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan mata masu yin kasuwanci da yadda za su yi kasuwanci. To jama'a masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniya akan wannan batu sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Sauraron mu za mu fara shirin ne a birnin Kumasi Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da ita. Hauwa gare ki.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a yau ma a shirin mu na yau da gobe. Muna tattaunawa da Hajiya Hadiza Kubra Ibrahim wadda aka fi sani da Kubra Diamond. Ni da zan gabatar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer daga nan birnin Accra. Ku kasance da mu.
Zan so ita da kanta ta gabatar min da kanta. Malama Kubra, barka da warhaka.
Barka ka dai. Hey, Hausan ga. Barka ka dai sanda zuwa.
Zan so ki da kanki gabatar min da kanki. Wace ce Kubra Diamond?
Oh, Kubra Diamond da sunanta da kanshi ne Adiza Ibrahim. Ni diyan Alhaji Ibrahim Isifu da diyan Amina Isifu. Adiza Ibrahim wani mace ne da ke son kwanciyar hankali, wani mace ne da nke son kullun komai ya shawa, mace ne da nke son cin gaba, mace ne da nke son aiki, mace ne da nke son in ako abin dadi ko abin da ke kawo girma da ke kawo growth. Iye ina so ni da nja mata ko manya ko yara in kara su dan so mu duka mu ci gaba
to duk abin da zai kawo ci gaba a rayuwar
mata, rayuwar mata ko maza ma yana yama na fi yin da na mata yara o manya o in ja su an so mu duka mu ci gaba.
To tsure ya fi wannan world economy aka a Hausa ana kiran shi tattalin arziki me kenan
economic dai ina gan kada kankan kana nan cikin rayuwanka. In yau a ce nuna najinka kai ka samu kudi ka ci abinci, in yau baka da riga riganka ya nyage kai ka samu kudi ka sai sabon riga, wajen kwananka kwana najinka wajen na da kyau kana da gadon kwana, in ka tashi ma abinda da ka yi ma da dai baka samu kudi ka yi kai in wanga mu da ya kamata ka yi ma kanka abinci wajen kwana wajen sutura kai ka yi shi ni aka nan ke jin nke gan kaman economic or economy aka nake understand
kike ganin fasaran shi a salato tambaya na shine yanzu lokacin duniya kowa na kowa kusan manyan kasashen da mu Africa muke dawoma kansu suna kuka tattalin arziki me ya kawo wannan matsalan
ni ina gan suna kukan tattali arziki don naji wey Russia Ukraine kowa din ka tambaye shi wey Russia Ukraine Russia Ukraine Russia Ukraine kuma COVID kuma kin san COVID ya zuwa COVID kuma da yazo ne ya yi damu dewa yau ga ce ture companies dewa wey sun zo sun lose mutane don amumutu cikin isa an lose isa yabo kaya dewa ya te baya kuna an zo yin lockdown isa in your company na ne ina production anti lockdown for almost 3 months 6 months some of them almost getting to a year isa yabo kaya dewa ya ti baya
yanzu mun fahimci komai ya koma baya to yanzu cikin wannan yanayin kana rike da aikin ka ya zaka iya ka iya ka rike aikin ka sana'an ka ya ka samu yadda kake so saboda lamarin da muka tsinci kanmu
ni na gan kaman ba duniyan ga kai da kanka in ka zauna sai ka duba kanda rayuwanka yake sai ni na tambaye jikina yaya rayuwa na yake yau ga in ban tashi nayi hidima kaman in wani abu ba nayi aure miji na duba nayi na duban yaran shi amma ni da kaina baya ina duba nan nan ina da umma ina da baba ina da kani na zama first born kuma in ban duba kani na ba don su suna aiki ma na da baba na fa ne wannan tunani da kanshi sai ya min kaman abinda na kama ya zama aiki da dai kamin wani abu duka ya kamata in kama shi da kyau ina ma wani aiki ina aiki Electroland Ghana Limited isa from the safe 8 a.m. to 5 p.m. aiki na da nke professional marketer media relation aiki na da nke yin kenan for 7 years now wannan aiki na te ko yaya kai ni she dey maybe abinda dey kawo masala amma din ba abinda dey kawo masala ba ina cikin aiki na kama shi kaman wannan kin gani ina hidima binan don wannan aiki ina samun kudi cikin da yan duban mana da babana da kanina isa ban wasa da shi kuma wanga kuma da muke zaune nan ga Kubra Diamonds Boutique ga shi kuma aikin ga da yake ba dai kaman na yi ba kaman da faji kaman yayi kaman ina brag ba wani aiki ne da nce kaman profit da ke ciki ina son wani profit isa ama don I want ga business kudin da ke ciki na yance miki kaman about 70% na zuwa cikin charity work humanitarian works kamizo mbude shagunga na almost 2 years kaya dai na cika ma ban budewa tambe ni me yasa sai na dokan wannan kudi ina charity work ina empower mutane isa yau na san abinda aiki na Electroland ke bani na san amfani da yake samu nan ga in ba na kai na ma ba kan wadanda ba su da shi ina tanyen mata da ke kuka da ke cikin masala isa ina so aikin ga ban wasa da shi ina te aiki Electroland kuma ban wasa da shi a ce ma aiki Electroland ma yake bani salary na iyan tara iyan samu capital man zo nan ga isa aka nan ke ganka ma ya kamata kowa ya kama aikin shi ko yaya yake don in yunwa ya je ka ba wanda ke dai tankaka kuma sai dai Allah ya kawo wani anyanka a zo a tanye ka amma na ga mutane da yunwa ke jin su a tashi ba samun da safe da rana maranci a ci ba san abin da ake ciki ba isa bai kamata mu jira mu shiga cikin wannan matsala Allah ya kiyaye tukunmu ce kaman abinda muke rike da shi maybe kai naka ko kai naki ba shago akan gaba ne ba aikin wani bane amma kina da wani kayan da yake zuwa tallar da shi shi dai kama ki don yau in ciwo ma ya kama ka hospital she dai ka biya kana rike da kudin ka ma kana sai hospital duk baka da ake yin ka ballanta na baka da kudi yasa aiki dai ko yaya aiki yake ya kamata mu duka mu kama aiki don na duba ni kan da aiki ke mini abu da yawa ba abinda dan taba wasa da aiki ba yasa kunuwa duwa na ne Allah ya bani yawanci rai ya bani karfi an so yin yayi yasa kai kuma kana da yawanci rai kana da karfi ya kamata ka kama aikin ka
har yanzu mutun ne ya zo yana gani ana cewa duniya yayi karfi amma kudin da ke hannun shi yana da yawa misali rike shi $1,000 kimanin $1,000 Amurka yana son ya fara business amma sai wasu na cewa kama idan ka dauki wannan kudin ka sa cikin business a wannan zaman da muke ci zai kone saboda kowa ya boye kudin shi kowa bai sai fito da kudin shi wani shawara zaki ba mishi
ban ce ma me shi kaman kai sa kudi don magana biyu dan tambe me shi yanzu da kake rike da kudin da kake rike kudi ba ajewa in kana rike da kudi ya kamata ka sa cikin wani abu an so yayi maka aiki in kaje bank interest dai da ta baka kai wannan interest a wani kudi kankani ne esa me yasa da ka je ka samu wannan interest when kai ka sa cikin aiki kai economy nan iya ko ne bai ko ne ba it depends on you yanga mutane da wannan kuka bashi nan bashi amma ni na duba abinda dan yanzu ya kama wani kuma ya kama wani ease shine na san sauki shine na san kaman ko yaya aka yi an sa riga ko yaya aka yi an sai beshi tai kwana kai ko yaya aka yi an sai takami an sa ko yaya aka yi mutane dai wai ba kudi amma ana shagala an sai kaya sa esa ya kamata in kana yake da wannan kudi ka ce ka ajiye haka jira 1 year 6 months honestly it's a bad advice bidi abinda da ka sa and in business she ka sa cikin hankalin ka kaman business they usually is try and error ka ce ka fara business amma dey is not concrete kaman ka fara mayaji but that is business that should be a trait of one that is in your business it is not a straight path ka fara ya ye zuwa ko profit ya ye zuwa ba profit amma dey kai da kanka ya kamata ka zauna ka duba rayuwanka kudin ganna je ta ka sa ta fa amma ka sa da shi cikin business ko yaya kai but ya kamata ka duba abin da ka san in ka sa cikin ya tanyin you have to look for people's needs and offer a service or a product if it is a product ujin da ka sa kudin ka ka doki kai product if it is a service sometimes why you even need money ka need kudi don't there's logistics is that you need it is that wannan kudin nan to prove ne say yes wrong be deeds in da kake be abin da ka san is the need of people
so ina fahimce ki guwan da kake ki
be abin da ke wajen sometimes why ya yi abin da ka san wadansu ana yin kaman lane mu da shago nan ga yake kowa na sai da riga kai ma kai ka sai da riga tunda dai mutane kaman biyar tara na sai da riga manan mutane na so sai riga in abinci ne ake sayarwa doki kudin ka sa cikin business abinci in ni ana sayarwa ana cin abinci ana inda ba sai da ba ji inda mutane tara da ke sanna da sun bar yin esa at every point in time mutane na da need day in day out kai ya kamata ka duba need mutane then you cover niche then you offer that service or product to them amma to put that money down it is not advisable as a business person ya kamata ka roll wannan kudi
okay she wanda kuma yanzu misali shi yana rike da business shi already zan example da Hajiya Kubra Diamond Kubra ta yi suna ta bude shago maybe shago kama uku ne she tana gani kama tunda ba kasuwa a kulle shago biyu sai sauran guda ya zai a encourage wannan baiwa Allah ta yi ta sai ya kan kafa
to uku ne sai yanzu ba kasuwa in ta kulle biyu ba ba masala business aka ne yake mutum ma na mutuwa balanta na business mutum ma na mutuwa balanta na business in ya sauran guda da tagan kaman sai na rike da biyu uku biyu ya wuce sauran guda ita da kanta ya kamata ta yi hidima ta rika gudan da kyau ya kamata ita ta rika business ko yaya ka kawo mutane cikin ko yaya ka employ expert at the end of the day kunu na ce kaman business kai da business ya zama naka kai ne mai business yara na da ni da suke shago kunu suka zo customers kun suna ce min kaman madam kaman kina da juju ne sai mu yi dariya suna gan su suna nan gani na shigo abin da su sai na yin sashi times 20 alhamdulillah isa su yin su duba ni te su ce me ya yanke yi sai ce business ya zama nawa ni ke fita in te ta kina te Dubai na in te azakaya in te Kano in te azakaya ni na san zafi shi ni na san za ni change dollar ni na san kanda dollar she 7.5 enzu dollar 14 cedis 13 cedis ni ke ji zafi esa abin da dan yi ne na bi da in go ba abin da yake so in zo ba ya ba esa whatever it takes da iko Allah sai na boy ya survive sai bi ya wuce guda ya so sai dai ta ce dai ita da kanta ta gaji ba ta so amma that person she shouldn't give up don guda nan ma in ta sa hankali da ko ya ye resurrect ma ya kawo biyu nan for all you know don ya zama uku esa ba samu time ma sauran biyu ba for all you know because sometimes it is easier said than done kana da guda kana gan kana yi amma ka kare biyu ka kare uku ka kare fudu is difficult managing a business is not easy business management it is not a joke ka gan wani ma ni da na fara business na fara gan kaman yan sa kasuwa ma kan table ya kamata mu respect su masu talla ma ya kamata mu respect su ya kamata ka yi focused ya kamata ka san abin da kake yi kaman ni na wanga da kullun ke ce kaman aba 70% of the profits na zuwa wajen marayu wajen mata da basu da shi ta kaya kayan every time ya kamata yin smart don bayan wasa ba kanda kudin ke zuwa aka nan ne business na be say awa. Isa is business management and I am very intentional about it.
Madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma domin jin ci gaban tattaunawar
yakin bayani kan business management.
Business management ka san abin da kake sayarwa, right? Bai kamata kai wasa da profit ɗinka ba. First point of call, you have to be intentional about saving. In ka san profit ɗin da kai 50 Ghana cedis ne, in ni na san 70% na wucewa for charity and staff. Out of that 50 Ghana cedis, 20 don save, 30 na san ya tai charity. To cikin 50 nan, 30 ya tai still na profit, 20 ya tai. It's not about making a lot of profit. Wannan 20 man na tara still na enter in kuma in stay in business. So it's about intentionality. You have to be focused and intentional. Come on, kudinga, kudin business ni. Ina tenachi 20,000 from principal. Ya kama tenye nkoma the 20,000 from principal. Han samu 5,000 ko samu 7,000 ko 6,000 ko 3,000 kama wanempo. Principal, shini profit ina.
So, atari yu aiki, ko company de kiki aiki. King Tabarike wani aiki hannu yake har ya kai ga kika daga wannan from karami aiki ya kai ga babba.
Eh na taba ba business na bane ban yance kaman kuma ni ka dai na daga because one da she ya zama business intern she tana son ya daga isa ita da kanta she tana hidiman aiki sunan ta Salina Bey da na kare national service na she ba aiki na ka biji aiki
me suka karanta
na karanta broadcast journalism amma national service na nai public relations isa da na kai godmother nani she yana calling to je ba aiki na apply in the nayi nan Ghana Ports and Harbors Authority oje nke jama na ga it's not a wise decision isa port be crani in 5 years, 3 years. In terms of one and Aduba, whereas I have potential. She said, ah, you need a kind of man, not be done far away in business. Business in Denki, in Tana Dinka, bag, African made handbags, the Zeninga, Suvlisco, the Sukai Kai. It's a Zo and so we business, need the Antenai. So one time look at Babana and Abani Kudi. So let's only say, back and Gadai, but Nibon Song, Etabani Kudi, Nimo, Interbash Kudi. I will not lie to you, ya pampamu a lot, and he invested a lot in our education. It's not enough. For the check, as you kiss up in the damn corner, the safe look of Dokilo Rikizojina the Gachimata, because you drive an anan, who pack bar, Tayojan clients and I take you deliver. It's a Ike in the Nina Zo shape, Nazwagidenta. Mukwasi bag, mu komi mu stock in such king boots, need a driver kade, mu tente delivery, nate customers, wodonsu, top customers, and I had impeccable customer service. Na wode ni kami zoka e yaka e chicken boots. Kuma akanaki, inate, koka te bisaka zokasa, shede baka de pudi, ka se chkunzu, esa kami wuche kinji, hey, how do you do it? This girl, you are too the customer oriented, she ain't say yes. Komi na dokan shikama na wani. I hate failure.
Yake jawo hankalin mutum ya sai kan aiki saboda duk mace da take zaman shago tana da kafa ta san kamar yanda ake yi in customer ya shigo yanda zaki karbe shi
suna ya shiga ma su ce ba su gan komi ba
ya
shiga me su ma ya ce maka bai san komi bai gan komi ba. Okay, first of all, abinda kake son ka sayar duka, make sure abinda kake sayar is quality. Once you have quality, you have to sell. Sai da abinda kai da kanka cikin zuciyarka ka san kamar abinga babu mai kyau. If it is quality, that is where your strength is. Once there's something they call SWOT analysis chicken marketing, strength, weaknesses, opportunities and what have you. Once me, I like quality stuff. In abu quality ninda ki say can the den ji jikia because I'm confident about what I'm selling to you. Is zen ingani nature is zaninga. This is quality fabric. Esa, if it is a quality fabric, mm-hmm. made out of the jiki, this is a very vibrant fabric. Wanga kumanka sa, be sage, be kumi. Because in my mind, and I went to buy it, na sankama is quality. So what should stop me? Chere ba kasanka, keda kanka kasanka, ma binda kaki se na babu meke obani. It's a quality. You also look at the kind of customer. You look at the customer. Customer na, is it a wanderer customer? Customer na ba tesang, ba tenshi ota aseba, is it a window shopper? Kukema window shopper nenka shigananga. How I will receive you? Go be kanzo. Window shopper, I make you feel like you just bought a million bucks in my store. Nkoma nkabi nambanka manche maka. Kede bani nambanki. Kaida kazo maka duba keke. Kisa more than that show. I just passed around to look at it. How na baka feel kama nka semi nyambu. Zaka. Because at the end of the day, mutane day when I say that. I've been the creaker ki say one. One man I say one day sinaka. It's a, it is the experience they get and the customer service. But kununa make sure kama it is quality. Once it is quality, you have to buy. Once you have made it known to me, come on, can I soon see? And I have quality. Oh, my sister, my brother, can I see? Okay. The equal and
come buy business management.
It's under no far as you know, I turn an issue to some review. Hey, thinking that they have a meanwhile, send I get a degree. It's a mukayaka, no mukayaka, and she's saying mukayaka. You can that a biani weekly two salary numbers, but I'm a banning fat weekly bonus selling a bed. Beba kumeza selling a be monthly tabani tabani one after tena happy tena muna ana calling to review one time kuma 2012 one time social media yafara in vibrant okay. Oh she na budi social media need a kananki manage page same post pictures nde nyanka picture in post same kasfara samu diaspora kisan tura wana so abinde eza ma African she suzo she in lead is in lead she say can you send DHL and she yes she intend send DHL she zo tena dubana akana she teche adiz anda muka kainga yaku mata mubidi shop shop nina tena bidi shop neche mata kamanagan shop yo she's one of the top and made in African brand in Ghana ta feature in Beyonce ta feature on Vogue ta feature on New York fashion ta feature in BBC ta feature come on, CNN, any made in Africa entrepreneurship in the Daeduka, she's there. Great Africa, you are celebrating that amongst other blocks.
Wannan ya ja hankali na saboda kin koro tun tana gida. Me zaki ga ya mun mutane tun su ma da suke gida.
Maganar da dan fadi ne. Kullum wani dai maka advice ko wani na ce maka ka duba wannan duba rayuwanka. In ka duba rayuwanka she ka sa determination. Ka sa determination ne she ka sa passion. Goal na yazo then determination then passion resilience. In fact, Allah is your first because sometimes I come to kaya adua. Allah go damo ka doing it a business in tena. Wait I adua Allah go damo ka. Come on business in tena kina. It's a Allah then the goal she can move on. Come in the kaki sunka yiduka. Kai kai. Ni the kind that na fire said the kainga. Gita na fire say bedroom yarana. Na move na tida she under office desk in her office. But luckily for me na boss in na MD in Letoland. He's it's a those days ye gama na said abuma. Shima na ise abuma ujina. It's a kadang na move chicken. Skin car boot nazo na samu shango isa kai ka san rayuwanka kai ka san abin da daka yi da dai maka ban san ba ko Hausan is correct isa
ka san inda ka fito
kai ka san inda ka fito ni dan ke zo ne ga dan ke da responsibility da yawa ba responsibility gidan arena ba ma gidan na da gidan society community for humanity na ba yanzu na zo zo Nigeria one source of income be ya ban yin wanga aiki kuma ko banda wani clear that source of income isa in ban sa wanga ciki ba be yi mata de wadanki tanya yon gan ba yana samu na ina yi ma ba su duka yake yin bayar ba balanta na ban yi ba ya dan yi kuma des akwai abu guda da ke drive na ina gan ko yaya muka tara asiki mun mutu mu bar shi ko yaya yon ga kan ga Allah ya kira ni kin wanga abu ya sorake na wani amfani aka samu jiki wani amfani aka samu jiki ko guda ban zuwa da shi
bari mu kawo karshen tattaunawar mu da shawara guda biyu da zaki ba wa matasa matasa mun kashi kashi biyu akwai matasa masu son aiki sun ba shawara sannan akwai matasa masu son aiki su biyu duka ba wa kowa da shawara mu gani
matasa da ba su son aiki mace dai ya kamata ki yi aiki magana guda ke da shi in kin arema da mai kudima but to re na ce there is something called unforeseen contingency iya muka fadi wanga bu iya maza na tama muna ce namiji ya mutu ya bon mace ba mu ce haka nan ba but amma an ka shiga cikin history kana gan kamar mata da yawan da suke shiga cikin masala, that is how they found themselves. Miji na mai kudi ne, miji na wai kan yin aiki, to keep back the family. What benefit are you to your family? Kuma da muka zo duniyan ga Allah, we should be benefit to others.
Yaya yake so mu bari mutane su ci amfani,
su ci amfanin mu. Isa ke da ke kin ci amfani mijin ki kullun, amma ke kan wani ya ci amfani. Isa ya kamata ki tashi ki yayi. Don anything can happen. Mun ki baban ki, sister ki, brother ki, wani ma da ba ki sani ba, yaya taba zuwa wajen ki da kuka, yace kin yake tanye ni. Isa ba mijin ki, ba kudi jikin ki ya daki. Don ba mijin ki gidama, wannan rana ba mijin ki ko yau ga mijin ki bai da kudi. Baki da aiki ya daki, mun ga mazan da aikin su ya taba batawa, mun ga mazan da a tashi a wuce business komi ya koni, mun ga mazan da suka yi ciwo canzu gida ba komi, don they were the only source of livelihood, su suke kawo source of livelihood gida. Isa koyaya ake yi, kina da ido biyu, kafa biyu, hannu biyu, ka shiga cikin traffic, ya wadanda ba su da wannan physical complete physical appearance ba, suna aiki
na kasassu.
Na kasassu su ma suna aiki, yasa me yasa bakin yin aiki? Ba yau ba, gobe, kowa bai san gobe ba. Mace kuma da yake rike da aiki, ki kama aikin ki. In yayi ma aikin ki ya zama abokin ki ko abiyan ki. In ki aure bayan auren ki, yaran ki, in aikin yake da shi, aikin ya zama abiyan ki. Don macen da ke rike da kudinta, akwai abu da yawan da daki yake. Da na fara ina empowerment, matan sun yi su zo ajiya. Yau bai bani kudin pampers ba, gashi Diana bai buga pampers tun da safe ba, gashi tun da safe ba mu ci abinci ba, abinda dan sa ma ina cikin sashi na ailana ma ban da shi, sai in ce la ilaha illallah, ku tashi ku yi aiki. Macin da ke da economic empowerment, ban ce ki yi don ki zo ki samu kudi, an so ki zo ki daddaga riyan ki kan mai gidan ki ko kan mutane ba, wannan dai Allah ma ya kawo ki kasa. There is so much blessing in humility. Amma mace ya kamata ki yi aiki, in baki da aiki
ki kaskantar da kanki,
biki aiki kiki, in baki da aiki yi aiki, in kina da aiki kuma kama aiki, don in kina da aiki akwai abu da yawa da ke yayi. Sometimes in miji ma da dai baki, sometimes ba at readily ba kudi hannun shi, ya ce za ni zo, amma ke kin san kaman wannan kudi, ya kamata ki samu wannan kudi ki yi abu yanzu ga no, a ce kina da wani abu yi, ya kamata ki yi girki, kina jira sai dai ya komo 6 o'clock ya zo ba kudi tukun ki yi girki, amma kina da kudi ki yi girki nan, in ya zo ko kan da daki magana da shi, ya ko mai baki kudin ki, ba ke kai free ba, amma da kai girki ya zo ya iske ya ci yayi bai ci ba, ina cikite da na ce in jira ka, kace ka kawo 6 o'clock, amma na bidi kudin nayi, ko dai da business ki mani na kina ci kudi cikin business ina, in na mijin da ke hankalin shi ya ci miki kudin ki ya baki. Kisa ko ni mace dai ya kamata ki yaki, na gan mana da tayi aiki, na gan kuma abinda ta doki ta tanya, ta tanye mu da shi, even though baba na dai ce shi noni, amma umman mu kuma ta saya muna, baka taba gan mu mun sa rigan da bai da kyau, muna yin sa takalmi ma a ce mun kwana da shi cikin gado. Isa ko ni mace yan ku ki tashi ki aiki, don na gan matan da suka shiga cikin aure, in masala ya zo su da masala, su kuma namiji bai kula da su, su kuma ba kowa bai ba su kudi, isa ya kana suna cin ransu. Na counsel dewa, dewa kuma na support dewa.
So dewa na zuwa mutu.
Dewa, da shi na fara yin kubra diamonds. Don sai ina zanawa. Ina zana sai su zo su ce ne banda kudi banda hakan ga, nace ba kan ga dai ba, ban yin kullun na cire kudi na bayewa. Ya kana business na ya zo kasa. Shi dai na zo in gama ku. An so yi muku training. In kawo wadanda da su gwada muku, suka gwada in ka te in sabulu ne ka koyoyi, in yau kai sabulu 100 CD ka aza aka sai 50 Ghana, in kin sai 20 CD ma cikin ki ciya abinci kudin ki ne.
Masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa, wato Daddy Balawe da ma injiniyan mu na yau, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.